Yau ne shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kaddamar da kwamitin mutane 30 wanda za su yi nazari da yin tsari na sabon tsarin albashi na ma'aikatan Najeriya mafi kankanta daga naira 18,000 da yake a yanzu zuwa wani kaso wanda ya wuce haka. A lokacin da shugaba Muhammadu Buhari yake kaddamar da wannan kwamitin wanda ya hada da gwamnoni da ministoci da kungiyoyin kwadago da na ma'aikata da kuma maimayan ofisoshin kudade na tarayyar Najeriya, ya ce wajibi ne a kawo wannan kwamiti a daidai lokacin da kasar Najeriya take tunanin cewa lokaci ya yi ta bi jerin kasashen duniya da za a inganta tsare-tsaren albashi na ma'aikaci saboda muhimmancin shi ga ci gaba da kuma daukakar kasar da yake wa aiki.
We all know that the last minimum wage instrument has expired.
Shugaba Buhari ya ce dukkanmu mun sani cewa tsohon tsarin mafi kankancin albashin ma'aikatan Najeriya ya tsufa kuma ya ma kare, don haka ya kamata a kawo wani kwamiti da muke tsarawa a yanzu wanda zai sake duba tsarin albashin da ya kamata a ba ma'aikaci a Najeriya, ganin irin yadda abubuwa suka canja da kuma ake da bukatu ya bi jerin takwarorinsa na duniya wurin more irin wahalolin da yake gabatarwa ko yake badawa wurin ɗaukaka Najeriya ta fannin cigabanta, tattalin arziki, zamantakewa da kuma bunƙasar masana'antu.
On the measures to be adopted to cushion the envisaged painful effects of the increase on workers and Nigerian populace at large.
Daya daga cikin gwamnonin da ya halarci wannan bukin shine gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudu, wadda ya bayyana mana ma labaru bayan da aka kammala kaddamarwar cewa lallai alƙawarin da shugaba Muhammadu Buhari ne yake cikawa, kuma su kansu gwamnoni shirye suke su tabbatar da cewa idan wannan tsari ya zama doka sun yi biyayya gare shi domin morewa ma'aikata na Najeriya, kamar dai yadda dukkan gwamnoni na Najeriya suke sha'awar su ga cewa ma'aikatansu sun samu biyan albashin da ya dace da irin wahalolin zamani da ake a yanzu.
Wannan kwamiti yadda aka tsara shi, an dauko mutanen gwamnatin tarayya, jihohi, yan kasuwa da kungiyoyin kwadago domin a tsaya a yi tunani, a yi nazari, a yi abin da hankali zai yi wanda zai ciyar da Najeriya gaba. Ai am kwadago abin da fahimta ta na abin da suke bukata na harko dai shine ai tsari wanda zai amfani Najeriya. Ai duk ɗan Najeriya muke da mu da su duk abu guda tun ka guda muke wasaka kamar yadda Hausa suke cewa. Don haka na tabbatar da za a yi muhawara mai ta hankali ta natsuwa wanda za a fito da abin da zai amfani Najeriya gabaki daya. Ba wai magana amincewa ba, duk tsarin da zai amfani Najeriya da ɗan Najeriya shirye muke ba da haɗin kai mu.
Gwamnan jihar Kebbi kenan Atiku Bagudu a tattauna da yadda manema labaru bayan da aka kammala kaddamar da wannan kwamiti na mutane 30 da zai yi nazari akan sabon tsarin albashi na ma'aikatan Najeriya. Shugaban kungiyar kwadago na kasar wato Comrade Ayuba Wabba ya bayyana cewa lallai sun yabawa shugaba Muhammadu Buhari da ya yanke wannan shawara na kawo wannan kwamiti, kuma yana ba da tabbacin cewa a shirye suke su yi sulhu na hankali tsakaninsu da gwamnati domin a fito da tsari wanda zai inganta rayuwar ma'aikata.
Kowa dai sanin kowa ne yanzu 2018 bai isa ba ya ciyar da mutum da iyalansa da mutum hudu. So ya zama wajibi kenan a duba menene zai yiwu. Shi yasa muka nemi akan a ƙara daga 18 zuwa 56. Muka je teburin sasantawa muka za mu saurara a wurin gwamnati nawa ne za su iya bayarwa, kuma ba gwamnati ba ne kawai, duk employers na labor wanda suke ɗaukar ma'aikata su ne ya kamata su yi wannan abubuwa, saboda haka shi ne abubuwa da muke ganin za mu duba da kuma abin da za a yi la'akari da shi. Muna ciki, gwamnati tana ciki, masu ɗaukar ma'aikata suna ciki, shi yasa ake kiran shi kwamiti na sasantawa. In ko kwamiti na sasantawa kowa yana ciki, abin da aka yadda shi ne za mu amince da shi, shi ne kuma za a tura wa shugaban ƙasa, kuma shi ne za a kai majalisar dokoki domin a yi doka a kai.
Shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya Ayuba Wabba kenan yana tsokaci ga manema labaru bayan da aka kammala kaddamar da kwamiti na mutane 30 domin sake nazari akan sabon tsarin da za a biya ma'aikata albashi mafi kankanta a kasar. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.